mita 88.5 da la FM re zamani a bakar sabo daga babbar kotun shari'a musulunci dake Hotoro kusa da masallacin Juma'a karkashin mai shari'a Muhammad Adam Kademi inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Musa Husaini mai kimanin shekaru 30 da haihuwa dan karamar hukumar Ikara dake jihar Kaduna. Ana dai tuhumar sa ne da salwantar da dukiya, laifin da ya saba da sashi na 195 na kundin tafikar da shari'ar musulunci na jihar Kano na shekarar 2000. Wani mai suna Ahmad Ori dan garin Girima dake karamar hukumar Karki a jihar Jigawa shine yaje karasa a ofishin yan sanda na Mariri. Daga nan su kuma bayan sun gama bincike suka gurfanar da shi a gaban wannan kotu da wannan tuhuma. Yana da zargin sa ne da cewar tun a ranar 28 ga watan da ya gabata, wato watan 9 kenan na wannan shekara da muke ciki, kai Musa Husaini kaji ya kora shanunsa, wanda shi ma mai kiwon shanu ne, ya kora shanunsa ta gaban gidan shi wannan mai ƙara Ahmad Ori. Kuma shi ma akwai karsanarsa guda ɗaya, wato akwai saniyarsa guda ɗaya, ya hada da ita ya kora wadda kimarta ko kuma daraja kuɗin ta kai naira 110,000. An karanta masa kuma kunshin tuhumar da ake yi, amma ya musa. Anan ne mai shari'a ya umarnin da tsare shi, ya kuma daga zaman zuwa 8 ga watan nan da muke ciki na wannan shekara ta 2020. An kuma danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali Inspector Nuruddin Ibrahim Sali, dan kai shi matsugunin kafin a dawo a ci gaba.